You know my existence before birth. The Holy One, Kaika Chiche Raina. The Mighty One, You fight my battles before I face them. With a grateful heart I've come today. Daga bernzu chia, daga oma kaya bomna. Daga skantar zu chia, daga oma kasu jadata. Ya Yesu kanina zo. Karbi sujadata, ya Yesu kanina zo, karbi abu, ya Yesu kanina zo, karbi sujadata, ya Yesu kanina zo, karbi abu. bowing down before you, accept my praise, Lord. Ya Yesu ganina so karbi yo.